so daga farkon farin farko shugaban kasa bai kamata a ce kana da shugaban hukumar leken asiri ta cikin gida SSS dan Katsina sannan ka ƙara dauko shugaban hukumar leken asiri ta waje ta NIA ka dauko dan Katsina ina ga wato akwai abin da ake cewa dangerous precedents
babban editan jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian kenan Jafar Jafar ke korafi dangane da nadadan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari inda ake zargin bata cika yin la'akari da cancanta ba a babanan dai nadin da aka yi wa Ahmed Rufai Abubakar a matsayin director general na hukumar tsaro ta NIA na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren magoya bayan shugaba Buhari irin su kwararren dan kwadago Comrade Isa Tijjani
shugaba Buhari namu ne amma ba zai hana kuma idan mun ga abin da aka yi ba daidai ba mu fito mu faɗi shi a gwamnatin da take gadara da maganar tsari da tabbatar da gaskiya a ce an samu mutumin da ya rubuta jarabawa na neman zama director so biyu ya fadi ka zo ka dauko shi jarabawan ba kuma yazo ya samu bagasa ya zauna akai ana son a tabbatar da inganci a wannan aiki ko mutumin da ake zargi ake a ba dan Najeriya bane shi wannan mukami yana da sarkakiya director general ne na wanda zai kare yancin Najeriya harkar gaba ɗaya embassies din dake duniya idan ka dora mutumin da yake da ayar tambaya to fa ka sani komai zai iya faruwa kasai
amma duba da shugaba Buhari kwararre ne a sha'anin tsaro kana gode kella ya san abin da ku ba ku sani
to in akwai abin da ba mu sani ba sai a fito a faɗa idan aka yi garaje aka bari wasu suka zo suka ruɗa gwamnatin Buhari nan kamar yadda muke gani yanzu gobe ina za su kai mu
to ko yanzu menene abin yi Jafar Jafar ya ce akwai mafita
ya kamata a ci shugaban kasa ya tsayar da wannan abin ya bi abin da ya dace an bi mai dokar aikin ta ce abin da committee Baba Ganakin Gibe suka aiwatar suka ce ya kamata a ce wanda yafi kowa matsayi a hukumar shi aka dauko ci gaba saboda yanayin aikin hukumar ma'aikacin gwamnati yawanci in kana ka masa mutum bare daga waje balle irin wannan hukuma bai kamata a ce an saka wanda kowa ya san shi irin ana ta cece ku ce akan kasancewarsa ba
ko wani martani gwamnatin zata miyar ga ministan matasa da wasannin Najeriya barista Solomon Dalon
menene tarihi yanzu aka fara irin wannan Obasanjo ta yi shekara 8 yana mulki a kasar nan dukka kusoshin jami'an tsaro da suke mulkin Kristani wancan lokacin ba a ce gwamnati ya yamma ba sai yanzu
to amma barista masu wannan korafin suna sun dauki misali cewar ka duba manyan hukumomin tsaro guda biyu a Najeriya hukumar DSS da NIA mutane ba yan jihar su
amma wa gani zai kamance tunda an cire bayarbe a mayar da bayarbe kuma yanda Najeriya hali Najeriya take amma shi shugaban kasa wanda yake da ikon na ya dube wa zai iya rike mishi wannan wurin
kasan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.